idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa a yau za a fafata a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan ɗan Ƙwambo Kalgon Gombe a kan cikin garin Bauchi, wanda ƙungiyoyi masu fafatawa a ƙwallon ƙafa na lilli na ƙasar da jihar Gombe suka shirya ta don nuna goyon bayansu da jin daɗi da irin taimakawa da Kalgon yake yi ta ɓangaren wasanni da ma wasu ayyuka na ci gaba a jihar. Ana tarin ƙungiyoyi saboda 300 daga ƙananan hukumomi 11 na faɗin jihar Gombe za su kara a tsakanin. A yau din za a buɗe wasan ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Domo United da ke cikin garin Gombe da kuma Bara United cikin ƙaramar hukumar Bille a cikin wasa na Fantani da misalin ƙarfe 4 na yamma. Babban baƙo a wajen shi ne Alhaji Ibrahim Hassan ɗan Ƙwambo, gwamnan jihar Gombe. Wasan da zai kasance a shiya-shiya ne, inda daga bisani za a tare a waje guda sai kuma za a buga wasan ƙarshe. Wasan zai kasance kituwa ɗaya ne, wato knockout, wanda duk aka samu nasara a kan su an cire ta. Akwai kyauta na musamman da duk ƙungiyar ta samu nasarar lashe gasar. Huta lafiya.